أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو جمعة تارد وطن جمعة الآخرة شكرا تربو دلهود أربعين دبير هجرية وان ديدا چيدا إشرن دبيو دوطن شابيو شكرا تربو بيد إشرن دا أوكو ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al-Imam Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala kamar yadda zan mu tsarin da na gaze gyara mana yanzu nayi bayanin cewa zan mu mai da hankali da dama wajen ilimin mustalah al-hadis saboda ilimi ne wanda ya karanci galibi a cikin makarantu na halaka to wannan ilimin kuma yana da muhimmanci sosai a cikin ilimin hadisi musani cewa matukar mutun yana karantar ilimin hadisi to inde babu mustalahul hadisi mai kwari bannar da zai cikin hadisan ma'aiki tahi yawa gami da gyara kamar yadda in mutun ya kasance yana mu'amala da littattafan fiqihu ko ya har da ce fiqihun malikiya da shafi'iyya da hanbaliya duk littattafan su matukar bai da usulul fiqh da maqasidu shari'a da alqawaidul fiqhiyya to mu tabbatar da cewa har yanzu bai samu komai ba a cikin wannan fanni bai samu komai ba sanin usulin man hazal usul faza bil usul duk wanda ya samu asali to ya samu dace zuwa ga samun wannan ilimin amma mutakar bai samu usulin ba to mu tabbatar da cewa bannar da zai yi cikin wannan fannin ta hijaran yawa don mutun ne bai iya gyara ba bai iya komai ba a kawo tsohon moto a gama shi wanda duk motsawar da zai yi gyara yake bukata kuma ya sabka yace gyaran zai da ya iya da bai iya ba gyaran zai to tabbas kawo bata ce zai babu magana ya gyara wata ba wani bata wanda zai sai ta hima da ya bar shi haka nan ma ya tura shi to haka nan ilimin mustalahul hadis matukar ilimin hadisi babu mustalah to wallahi kusan bannar da mutun zai kuma har abada ba zai fahimci ba ma bai sani ba kawo mujarradin hadisi zai ga gashi larabci ne ya fahimce shi malami ya fasara mishi ya gane kawo ya iya wannan ganewa ce wanda shi ma bai san ba cewa bai gane ba bai san ba cewa bai sani ba sai ya san ilimin mustalahul hadisi ya fahimce shi fahimta ta hakika dada zai san cewa lalle ashe dole ne shine magami shine ma jagora kai shine jagora shine gaba to wannan yasa nike sai yanzu mu mai da hankali wajen karantar mustalahul hadis mun fara kuma mun fara da al-hidayah ta wannan al-imam ibn al-jazari ga wancan littafin da muka fara ishraqatul usul wanda shi wannan tsarin da naga zan mu mushi kahin mu samu zuwa ga sarki tunda wake ne ba zai dau lokaci ba mai yawa in ba mun je waje mai sarkakiya ba can karshen shi al-hidayah kin to zai kasance kawai mu yi yayi baki da sunan Abi Daud in mun yi sunan Abi Daud a wannan satin to sati na gaba shi zammi haka nan zammi har mu yi da sashi kuma dabara guda kuma muna karatun usulin mustalahul hadis din a dauran mu da muke duk ta wata yanzu insha Allah ta'ala ishraqat din nan rabi ne muka yi jibladi insha Allah ta'ala zan zo mu yi da sashi bulaguro ma gare ni gobe amma gusashi zan kai jibi jibin muna yi in yi bulaguro saboda muhimmancin shi wannan littafi nan kan mu bari har sai wata na gaba mu ce mu yi da sashi kamar mun tawaye abun kuma sai zamana kena wannan tsarin zan mu doka a karatun da muke daurar nan ta wata duk wanda muka sa in mun kare shi a ranar daya falillahi alhamd in ba mu kare ba mu kai shi sati na gaba he mu komo mu yi da sashi dan kan mu bar shi cewa sai wata na gaba kuma ya cinye mana wani littafin daban wanda wani littafi ya kamata a ce mun yi yana insha Allah haka zan mu yi ita al-hidayah da sunan Abi Daud ba dan kuma sunan Abi Daud yana da muhimmancin shi shi ma amma saboda kasancewar darura ta tilasta buƙatuwar fannin mustalahul hadis yasa za a yi haka amma shi ma yana buƙatar lokacin shi dama lokacin ya mushi kadan amma duba da maslaha ne rinjayar da abin da yake maslaha zan mu tashi wani babu ne mana cikin kitabus salah babun salamu fi salah inda ina ja babu ina nawa ne nan wajen ku 170 ai an yi misa ashe Ninan 168 ne. Babi na 168 a nuskata wadda Al-Azim Abadi yayi sharhi da ita. Kitabu cikin kalgashin kitabu sala babu 168 al-Imam Abi Dawud yake cewa babu raddu salama fi sala, babun da ke bayanin mai da sallama cikin sallah, mai da sallama cikin sallah. Da hadisi na 919 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair akhbarana ibn Fudail an al-A'mash an Ibrahim an Alqama an Abdullah, daga Abdullah yake cewa wannan abun Abdullah ne. Abdullah ko mutum bai rika sharhi ba, daga an ce Alqama daga Abdullah, Abdullah dan Mas'ud yana cikin Alqama, manya-manyan daliban shi ne, su suna iktifa'u bi shuhura kawai, suna magana da wanda ya san fannin, sun san cewa duk dalibin hadisin da aka ce an Alqama kuma aka ce an Abdullah ya san Alqama dalibin Abdullah dan Mas'ud ne, ba wani cikin Abdullah sahabbai ba. Yace kunna nusallimu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa fi salah, mun kasance muna sallama ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah. Fa yuruddu alaina sai mai da mana sallama. Falam ma raja'na min indin najashi, yayin da muka komo daga wajen najashi sallamna alaihi muka yi mishi sallama. Falam yuruddu alaina bai mai do mana ba, wa qala yace inna fi salati la shughulan, lalle cikin sallah akwai shagali. A nan gurin bidan mishini ake rubuta la shughulan wal gainu bidan mihima. Yace wa tankiru fihi litanwi, da ya kawo la shughulan ya kawo shi na kira dan saboda nau'i, ma'ana nau'i na shagali na karatun Qur'ani da zikiri da addu'a da ta'azimi, ma'ana akwai shagalin da ya shagaltar da gami ayi wani abu wanda ba nata ba. Munajati ne ake da Allah wanda ya buƙaci mutun ya sa hidimar shi gaba ɗaya zuwa ga Allah kai shagalta da wani abu daban. Nawawi yake cewa ma'anar shi shine anna wazifatal musalli al-istighal bi salati wa tadabbur ma yaqulu fala yanbaghi an yu'arrij ala ghayriha min radd salamin wa nahwiha. Abinda yake nihi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah shagaltu aikin ta, mutun ya shagalta da aikin ta da tunanin da abinda ke faruwa cikin ta, kada ya shagalta zuwa ga wani abu daban na mai da sallama ko wani abu makamancin shi. Al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi cikin ma'alimus sunan yake cewa malamai sun yi sabani game da masallaci da za a mishi sallama, jama'a da dama suka rangwamta cewa yana iya mai da sallama. Sa'idi yana cewa la ba'sa bi zalika, Sa'id ibn al-Musayyib ma'ana babu lahi game da haka mai sallah a mishi sallama ya maida. Al-Hasan al-Basri da Qatada an rawato daga Abi Huraira ya kasance ana yi mishi sallama yana cikin sallah kuma ya maido har kowa yana ji. An rawato wannan daga Jabir irin haka. Mafi yawancin malaman fiqh suka ce ba zai mai da sallama ba. An rawato wannan daga Abdullah dan Umar yake cewa ya maida a matsayin ishara. Aba da Nakhsh Sha'abi da Nakhai da Sufyanu Sauri suka ce ya rike idan an gama sai ya gama sallah sai ya amsa sallama. Abu Hanifa yake cewa ba zai mai da sallama ba zai ishara ba. Sai nike cewa in sha Al-Azim Abadi raddu salamu qawlan wa nadukan mahzur, mutun ya mai da sallama da furici da baki wannan mu abin ki ne, kada yayi a cikin sallah ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma yana cikin sallah. Yace wa radduhu amma ya maida bayan ya huta daga sallah shine sunna. Annabi ya maida ma Abdullah dan Mas'ud bayan ya gama sallah kuma yayi nuni kuma mai kyau ne, bayan ya gama sallah yace wa alaikum assalam wa rahmatullah, kuma yace isharar ma abu ne mai kyau. An rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi nuni cikin sallah in yayi sallama ka mushi haka kenan ya san ka amsa mai. Abu Dawuda ya rawaito shi a cikin wannan. Yace istadalla bihi al-mani'una, wanda suka yi hani da wannan suka ce an hana mai da sallama cikin sallah, sun yi hujja da hadisin Abdullah dan Mas'ud wannan, suka ce Annabi bai maida mushi ba, yadda yambagi an yi humal raddul mafi huna ala raddu bil kalam, ya maida da magana ba magana da raddi ba da ishara, inda ishara ne wannan babu lahi ya tabbata ana iya maida da ishara. Al-Imam Shawkani yake yi bayani hadisin kuma hujja ne ga wanda ke cewa raddu salamu fi salati lafzan, maida sallama cikin sallah da lafazi an yi mushi raddi wannan ba zai yi ba. Hadisi na 920 al-Imam yake cewa haddathana Musa bin Isma'il akhbarana Aban أخبرنا عاصم عن أبي وائل أنا عبد الله قال يك جو كنا نسلم في صلاة من كسانتي منا سلم اتكين صلاة وانا امر بها جاءتنا كون منا امرني دا بكاتمو منا امرني دا بكاتمو اتكين صلاة دكا هكما كسانتي ميكي انا اتكين صلاة سيوني تهو ديار جسن زو تي انغا مسلا عند الله كبيا شاغو كسو من كذا كو كجي جدن وانا كتي انا نيمانش كما انا اتكين صلاة. Sai yake cewa faqadimtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai nazo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli yana sallah, fa sallamtu alaihi nan mushi sallama, falam yurda alaihi salam bai maida mun sallama ba. Wannan al-istishab ne yayi aiki da shi, sanin da yayi canda an halitta yanzu da yazo yayi sallama yace fa akhazani ma qadama ma hadasa sai abun da ya gabata na bakin ciki da sabon bakin ciki ya taso mun tunda can da ya san ana ma annabi sallama a sallah ya amsa yanzu kuma yazo yayi an kyale shi yana tunanin cewa menene akai haka yuridu yana nihin annahu qad awadahu qadimul ahzani wa tasarbi hadisi ya wadda bakin cikin shi na dama haide ya taso mishi ka aje annabi yayi fushi da shi ne falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai yace inna Allah azza wa jalla yuhdisu min amrihi ma yasha'u Allah yana farasuwa cikin lamarin shi abin da ya ga dama nan annabi yayi wannan shahudan ne saboda masu inkarin nasakh akwai masu inkarin cewa in an halitta nasakh a cikin shari'a ta zama wasa Allah ya ce yanzu ku yi kaza kuma a gaba yace an hwasa kuma gobe annabi yace ku yi kaza jibi yace an hwasa sai zama wasa suka yi inkarin nasakh to wannan raddi ne gare su da annabi yace Allah shike farar da abin da ya ga dama yace wa inna Allah qad ahdasa min amrihi Allah takallamu fi salah Allah ya farar da wani hukunci cikin lamarin shi cewa kada ku yi zance cikin sallah faradda alayhi salam sai ya maida mana sallama yace wa alaikum salam bayan ya gama bayan ya kare kenan ibn raslan yake cewa mazhabin shafi'i da jumhurin malamai cewa abinda ake so mustahabi shine mutun yayi raddi da ishara ibn malik yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili cewa ya halitta mutun ya maida musallama bayan ya sallame daga sallah da a ce mutun yana bisa kan biyan bukatar shi yana bayan gari ko yana cikin karatun qur'ani wani ya mishi sallama to shi ma sai ya kyale sai ya gama sai ya amsa wannan sallama haka ake so kamar yadda mai sallah yayi hadisi na 921 al-imam abu daud yake cewa haddathana yazid ibn khalid ibn mauhib wa qutaybah ibn sa'id anna laysa haddathahum laysa ibn sa'd ya basa hadisi anna bukay an bukayr an nabil sahibul aba ma abucin abaya daga ibn umar daga suhaib annahu qala yana cewa maratu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa sallamtu alaihi sai nayi mishi sallama faradda a ishara sai ya maido da ishara da nuni na hannu qala sai ce wala a'lamuhu illa qala ban sani ba sai yana cewa cikin hadisin isharatan bi usbihi nuni yayi da yatsashi alai usbu ana tana da wajen luga guda shidda yace wa haza labzu hadisi qutaiba wannan shine lafazin hadisin qutaiba nan gurin da yake cewa yan maido mini da ishara ishara yace nabil yake cewa wanda yake cewa la a'lamuhu illa qala yana nihin ibn nabil ne yake cewa ina ganin ibn umar cewa yayi isharan bi usbu da kuma wannan dalili ne akan cewa mustahabi ne mutun ya maida sallama da ishara in yana cikin sallah munziri yake cewa abu al-imam tirmizi da nasa'i sun huddo hadisin nan tirmizi yace hadisin suhaib bu musan shi bai ta hanyar laysi daga bukayr nisa'i yake cewa nabil ba mashahuri bane wannan shine karshen zancen shi nabil shine sahibul aba ana ce mishi sahibul shimal yaji hadisi daga ibnu umar da abi huraira kuma ya rawaito daga bukayrul ashir bukayr ibn al-ashad da salih ibn ubayd rahmatullahi ta'ala alayhi hadisi na 922 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad an-nufaili akhbarana zuhair akhbarana abu zubair an jabi yake cewa arsalani nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila banil mustalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa ga banil mustalik fa ataitu husainan zo mushi wa huwa yusalli ala ba'irihi yana sallah abu saraqumin shi fa kallamtu husainan mushi magana fa qala li bi yadihi haka sai ya nuna mana da hannun shi haka qala bi ma'ana fa'ala ya aikata mana da hannun shi haka fa qala bi yadihi hakaza ya nuna da hannun shi wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'si ina jin shi yana karatu yana nuni da hannun shi qala sai ce falamma faraga yayin da ya gama qala sai ce ma fa'alta fil ladzi arsaltuka fa innahu mi ka aikata gami da wajen mutunan da na aike ka kuma sai ya ce fa innahu lam yamnuni an ukallimuka illa anni kuntu usalli ba abin da ya hana ni in maka magana sai dan na kasance ina cikin sallah dan kai tunanin cewa hu shine annabi yayi da shi ko wani dalili ne Nawawi yake cewa cikin hadisin Jabir Allah ya radda shi akwai bayanin cewa ana iya maida sallama da ishara kuma cewa sallah bata baci da irin wannan idan dan motsi karami ne bai halbe bai bata sallah yace haka nan ya kamata ga wanda aka yi mishi sallama wa mana'ahu abin da ya hana shi yayi raddi wani abu ya hana shi yana gamawa yayi uzuri ga wanda ya mishi sallama yace abin da yasa ba maida maka ba saboda kaza ne haka nan koda a cikin zamanin da muke in kira ne mutum yayi ta kiranka a waya yaga shurutu ladabin magana an kan maida mishi ko in kun ga muka ce ran naga kiranka abin da yasa shine kaza kai ga cewa banza ne kai da shi ka kyale shi ba zai ji dadin cewa ba kyale shi bane kai banza da shi ko kuma ka rubuta mana message na jima maido maka saboda ina cikin kaza zai ga ce zai cewa lalle ka kula da shi koda ya san da wannan in tabbas kana cikin uzuri to haka nan shine in ka kai sallama mutum ko yana cin abinci ko yana ban daki yaga shiru an jima to in ka huto ka ce mishi na dan jima dan saboda ina kaza ne dan kai ga cewa banza ne aka yi da shi kaga wannan tadiban lil khadir ne dada dama abokin zama zuciye shi wannan sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam muslim ya huddo hadisin nan da tirmizi da nasa'i da ibnu majah hadisi na 923 al-imam yake cewa hadathana al-husayn ibn isa al-khurasani ad-damigani akhbarana ja'far ibn awn akhbarana hisham ibn sa'ad akhbarana nafi'u qala sami'tu abdullah ibn umar yaqulu naji abdullah dan umar yana cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila quba yusalli fi annabi yahu ta zuwa ga quba yayi sallah a can qala sai ce faja'atu al-ansar sai mutanen madina suka zo mishi fa sallamu alaihi suka yi mishi sallama huwa yusalli yana sallah فقال قال سيت قلتلي فقلتلي بلا نتي ما بلا كيف رايت رسول الله صلى الله عليه يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يسلي يتي تو با مل لباري كاي كغا النبي صلى الله عليه وسلم يايا كغا يكي ميدا مس سلاما لوكاتين دا سكا مس سلاما yana salla قال سيت يقول هكذا هكا يكي ايكتاوا وبسد كفه سي شنهد تاهين شي داما يقول يتانا زوا دا معنى يفعل وبسد جعفر بن عون كفه سي جعفر بن عون شنهد هنن شي waja'ala badnahu yasanya cikin hannun asfala a ƙasa waja'ala zaharahu ila fawq yasanya wannan bayan hannun zuwa ga sama kenan haka yin musu a haka ya daga musu hannu har yadda aka yi yake fada hadisi na 924 al-imam yake cewa hadathana ahmad ibn hanbal akhbarana abdurrahman ibn mahdi an sufyan an abi malik al-ashja'i an abi hazim an abi huraira annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la jirara fi salati babu ajirar cikin sallah wala taslim kuma babu sallamewa kamar yadda zan muga abin da yake ni al-imam abu sulaiman al-khattabi yake cewa aslul jirar shine nuqsanu labanun naqa taguwa ta rage nonon da take badawa a da da an saba an tatse ta tana cika tiya yanzu kuma ta cika maraba sai ya ce gararatun naqa taguwan nan tayi al-jirar sai a ce garatun naqa taguwa ta kahi giraran fahiya magaran izana qasala bunha in nunan ta ya rage da ake tatsa ma'anar shi da yake ni la girar ay la nuqsana fi tasalim babu rage sallama cikin sallah ma'anar shi shine an tarudda kama yusallamu alayka wafiyan la tanqus fihi kamar da sallama kamar yadda aka maka kaka rage komi a ciki kamar mutun yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ka kitai da sawa wala taktasir ala an taqulu alayka salam kaka takaita kaucewa wa alaikum salam wala taruddu tahiyya kada kamar da gaisuwa kamar yadda kai ta ga wanda yayi ta sai zamana ka tawaye mishi haƙin shine haƙin amsawa amma al-girar cikin sallah yana daukan ma'ana guda biyu ɗaya shine mutun ya cewa la a ce la girara fi salati babu tawayewa cikin sallah shine tawaye ruku'un ta da sujada ta tabiyin kuma ya kasance babu wannan wai can da ya kawo cewa la girara fi wal fi taslim la girara fi salati wala taslim babu rudi babu tawayewa cikin sallah kuma babu tawayewa cikin abun nan mun lura da kyau a cikin hadisin akwai yazo da cewa la girara fi salati wala taslima sai zamana taslima adafi ne akan girara kenan ma'anar shi shine la girara fi salati wala taslima fi salati amma fasara ta hudu aka ce la girara fi salati wala taslimi babu girar cikin sallah tawayewa cikin sallah kuma wala taslimi kuma babu sallamewa kenan cikin sallah sai zamana taslim adafi ne akan as-sala taslim kin wajhi bi gare shi amma wasali sama ya zamana adafi ne akan girar ko kuma ya kasance wasali kasa ya zamana adafi ne akan as-sala wanda kuma kowanne aka dauka ma'anar da yake bada da banci sai yake cewa shine annabi cewa babu al-girar cikin sallah babu tawayewa cikin sallamewa shine wanda aka yi taujihi nabiyin kuma ya kasance mutun yayi shakku shin uku ne ko hudu ne to ya riki mafi yawan sai ya riko da yaqinin shi ya geho shakkun wannan ya geho wannan shakkun da ya gini cikin shi a cikin an-nihaya ibn al-athir yake cewa al-girar fi salati nuqsanu hayati hawa arkaniha tawayewa cikin sallah shine tawayir sufata da kuma rukunnanta wasun ce al-girar shine barci a cikin sallah babu barci nan da yace wala taslima ana rawaito shi da jarri da adafi shine bayanin da nayi قال احمد احمد yake cewa ya ani yana nihin fima ura abinda nake gani ka gani fassara abun an yi sabani ta wajen jigajigan malaman hadisi shi yasa احمد yake cewa a gani na ba tabbas ba abinda nake gani yace ura ana gani kuma tsantsani ne na malamai wannan Allah tusallima wala yusallimu alayka abinda ake ni kakkai sallama ka amaka kai da kake cikin sallah wala yugarru rajulu bi salati, kada mutun yayi tawaya da sallar shi fa yansarifu huwa fiha shakki, tahiya shi yana shakku cikin cikarta ya tsaya ya ciki. Hadisi na 925 al-Imam yake cewa hadasana Muhammad ibn al-Ala yace anba'ana Muawiya ibn Hisham an Sufyan an Abi Malik an Abi Hazim an Abi Huraira ta kale yake cewa urahu rafa'ahu, ina ganin ya kawo shi matsayin marfu'i fadar annabi kenan. Kale yake cewa la girara fi salati fi taslimin wala sala, babu tawaya cikin sallah maiwa kuma cikaka cikin sallah. Kaga sabanin wancan la girara fi taslimin, babu tawayewa cikin sallama shine in mutun ya maka sallama ka rage mishi ga abin da ya maka, tunda Allah ya ce hu bi ahsani minha. Yace wala salati, kuma haka nan babu abun nan, babu sallah ba cikin sallah ma babu tawayewa, shine ka tahiyya ka kana shakku. Abu Dauda yake cewa wa rawahu ibn Fudayl al-Lafz ibn Mahdi wa lam yarfa'uhu, shi ko ya toshe daga lafazin ibn Mahdi amma bai kawo shi a matsayin marfu'i ba. Kenan nan gurin sabani akai kan cewa magana kun ganin ƙarhi, sai aka ce Abu Huraira, hai aka ce kuma ina gani ya kashi matsayin marfu'i da shakku. Kenan ana hadisin ana rawaito shi marfu'i ko matsayin mauqufi, yana daga cikin bahasin da nake yanzu wanda ba ma iya sashi ba. Waqafil marfu' aw rafa'il marfu' fi sunan al-Imam Daraqutni al-Hafiz rahimahullahu ta'ala, irin wa'annan a cikin wangakin al-Imam al-Hafiz Daraqutni. Wa alaikum salam. Kamar wace a ishara wannan ta karshe ko wa kana yaj'alu kaffahu yaj'alu badanhu asfar yaj'alu zaharahu ila fawq, eh siffa ce ya nuna mana yadda za a yi kenan, ba kamar yadda muka saba ba. In a waje ne daga hannu ai mutum haka zaka mishi yana nesa, to amma in cikin sallah ne kana sallah kawai haka ne zaka mishi, ba sai ka daga hannu kai haka ko kuma kai haka, haka ne kawai zaka mishi hannunka a haka, shine yasa ya faɗi siffa. Kuma malamai suna ka irin wannan nan saboda kowane motsi ko mun kankanta shi cikin sunnar da cikin addinin musulunci, so ake zamana koyi ne da ma'aiki alayhi salatu wassalam, shi yasa ko mun kankanta shi suke busa bari suna kokarin kawo cewa ga abun yadda yake. Ina ganin zan mu takaita abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Nan irin wannan hadisan in an samu sabanin wannan, tunda duka su ma'anarsu mai kyau ce, duka an zo fassarawa ake dauka, la girara fi salati wala taslima, la girara fi salati wala taslimi, ko wannan ma'ana yake bada kuma wani hukunci ne sabo yake badawa. Nukusan kawai rage abu kan mutum ya ga dan tayi kama da kalmar gururu, yayi tunanin cewa rudi gururu wannan wasali sama gare shi, gururu yake daban ne, amma girar wannan shi tawayewa rage abu. Kama kuma Khaddabi ya faɗa asalin kalmar taguwa ta rage nonon da ta saba badawa a da, shi ake cewa garratin naka.